sati da wata fama ta ga zaki ruwan gallik wato gasan kasa da zakarun nashirar turai na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karawar farko a jiyan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta sha kashi a hannun Arsenal da kwallo biyu da nema dan wasan tan nan Mukhtarin ya jefa kwallo a rungunyar akan ragan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a cikin minti na 15 da fara wasan daga misali ana minti na 40 dab da tafiya hutun rabin lokaci Ramsey ya sake jefa kwallo da biyu aka tashi wasan da biyu da nema wannan shine karo na 7 da suka taba fafata a tsakanin su inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta samu hukun ta kuma yi kunnan doki biyu an yi samu nasara a kanta sau biyu ita ga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta yi nasara sau biyu an yi nasara a kanta sau biyu ta yi kunnan doki sau biyu za a dawo ci gaba da fafata wasan zagaye na biyu haka ita ga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta sha kashi a gidanta a hannun Salzburg da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na ƙasar Russia ta sha kashi a hannun Lyon na kasar Faransa da kwallo ɗaya mai ban haushi Atletico Madrid kuwa a can kasar Spain ta doke Lokomotiv Moscow na kasar Rasha ne da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB na Portugal ta samu nasara kan Victoria Pilsen da kwallo biyu da nema RB Leipzig a kasar Jamus ta doke Zenit da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta Lazio kuwa sun sulhunta biyu da biyu ne tsakaninsu da Dynamo Kiev Olympiacos Marseille a gida ta lallasa Atletico Bilbao da kwallo uku da ɗaya da dawo ci gaba da fafata wasan zagaye na biyu na gasar cin kofin European League za a buga ne a ranar 15 ga watan Maris na shekara 2018 inda kungiyoyin da aka je musu su ma za su tafi don fafata a gasar har ila yau a yau idan muka dawo bangaren wasan league na kasashe daban-daban kuwa a yau za a ci gaba da wasu league din a wasu kasashe inda za mu fara da kasar Spain a kasar Spain din bangaren La Liga mako na 28 a yau kungiyar kwallon kafa ta Girona za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Portugal a Corona da misalin karfe 9 a kasar Jamus kuma bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 26 Mainz 05 suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 za a buga wasan da misalin karfe 8 da rabi na yamma a kasar Faransa Ligue 1 na kasar na mako na 29 a yau Strasbourg za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Monaco da misalin karfe 9 saura kota gobe idan Allah ya kai mu kuwa da a fafata a gasar league na kasar Ingila mako na 30 inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za su karbi hukuncin Liverpool da misalin karfe 1 da rabi sai kungiyar kwallon kafa ta Everton suna tare da Brighton and Hove Albion West Ham a gida za su karbi hukuncin kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ne Newcastle za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton sai kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fafata da Leicester City ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town za su fafata da Swansea City ne kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su karbi din Crystal Palace da misalin karfe 6 da rabi za a fafata wasanni daban-daban tun daga misalin karfe 1 har zuwa karfe 6 da rabi na yammaci haka kuma idan muka leka hukumar kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar Turai hukumar ta ce tana tuhumar kungiyoyin kwallon kafa guda biyu Paris Saint-Germain na kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta Basel na kasar Switzerland bisa karya dokokin hukumar da suka yi inda ake tuhumar kungiyar kwallon kafa ta PSG kungiyar PSG ana tuhumar ta ne da laifuka har guda hudu ciki har da yin amfani da wasan wuta da kuma sanya hayaki a yayin wasan su da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai karawa ta biyu a can kasar Faransa inda magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta PSG tuni suka yi amfani da hayaki har yayi sanadiyan aka dakatar da wasan bayan dawowa daga hutun rabin lokaci inda aka tashi a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta doke PSG da kwallo biyu da ɗaya wannan ya ba ta damar nasarar zuwa zagaye na gaba ta Real Madrid domin cin a gidanta ta yi hukunci wa PSG da kwallo uku da ɗaya a yanzu haka Real Madrid tana da kwallaye biyar ita kuwa PSG tana da biyu amma kuma za ta fuskanci duhuma ko kuma tana fuskantar duhuma ita ma kungiyar kwallon kafa ta Basel kusan haka irin wannan laifi ta aikata bayan sun samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a can kasar Ingila a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 inda ta doke Manchester City da kwallo biyu da ɗaya inda ita ma magoya bayan ta suka yi amfani wajen hura wuta a filin amma dai duk da wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta Basel ta samu bai kai ta zuwa zagayen gaba da tun a gida kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din ta riga ta yi hukunci ta doke Basel a Switzerland kwallo hudu da nema don haka ita ma kungiyar ta Basel bata samu nasara ba domin kwallon ta biyu ne kacal ita kwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana da kwallaye har guda biyar don haka kwamitin ladabtarwa na hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai din tace za ta yi bincike kan lamuran kafin ta dauki hukunci akai. Idan muka leƙa kasar Italy ko dubban magoya bayan wasan ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai kuma ta kasar Italy suka hallara da kuma wasu wakilan kungiyoyin da suke fafata a Serie A na kasar Italy wajen suka hallara a wajen bison captain din kungiyar ƙwallon ƙafa ta Fiorentina Astori wanda ya mutu yana da shekara 31 da haihuwa bayan ya yi gajeruwar rashin lafiya a ranar Lahadi da ta gabata. Ke harar da kungiyoyin ƙwallon ƙafa ta Juventus da Loki Tottenham a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a ranar Laraba. Shi ma kaftin ɗin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Italy Buffon ya samu halartar bisan. Astori ya mutu ya bar matarsa ɗaya da ƴansa ɗaya mai shekaru biyu da ƴan uwansa. An yi ta watsa shirye-shirye inda wasu dubban magoya baya cikin ciki da wajen majami'an suka yi ta zubar da hawayensu don tausayi kuma da nuna rashi na ɗan wasan kungiyoyin da Fiorentina da Cagliari wanda ya buga a can kasar Italy din sun yanke hukunci ba za su sake amfani da riga mai namba 13 ba sakamakon ɗan wasan yana sa wannan. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin VOA huta lafiya.